Mai saurare barka da warhaka. Sunana Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin Najeriya a yau daga na Media Trust. Shin ka taba tunanin damammakin da zaka iya rasawa saboda rashin mallakar fasfon ɗan ƙasa a Najeriya? Yawancin mutane ba su mai da hankali wajen mallakar fasfo domin a tunanin su sai idan kana kokarin ƙetare ƙasa ya zama wajibi a gare ka. Amma kuma akwai damammaki da zaka iya rasawa saboda rashin mallakar sa. Da zarar an tambaye mutum shin kana da fasfo, amsar da ke fara zuwa rai a farko shine yawanci zaka ji ina zan je. To ku biyo mu cikin shirin Najeriya a yau domin jin irin amfanin da mallakar fasfo zai iya muku da kuma damammakin da zaku iya rasawa. Da muka mika tambayar ga mutane game da ko sun mallaki fasfo, yawanci suna ganin mecece alakar su da hakan idan ba ƙasa za su itara ba.
Sunana Nura Muhammad Sadiq. Gaskiya ni ba ni da international passport, kuma abin da yasa har iya zuwa yanzu ban yi ba saboda gaskiya ba wai ina da wata ƙasa ne yanzu da zan je ba, gaskiya nan kusa. So kawai ni abin da na ajiye idan har lokacin yin hakan yayi. So ko ina da buƙatar zuwa wani wuri to shine gaskiya zan je ni, amma a halin yanzu ban da shi gaskiya a ƙasa.
Sunana Ibrahim Suleiman Adalci. Gaskiya ba ni da international passport sakamakon ba wata tafiya da ta taso min zuwa ƙasar waje ko wani dalili. Wannan shine yasa ban yi ba, kuma na san cewa idan lokaci yayi fita ta kama ni dole ne in nemi inda ake yi, kuma in san ya zan yi in samu wato international passport. Ina jin wannan shine dalilin da yasa ban yi ba, dan da yawa ma waɗanda suka yi wannan international passport din tafiya ce ta kama su zuwa ƙasashen ƙetare dalili.
Sunana Bashir Bello Alƙali daga jihar Sokoto. To bisa hakikanin gaskiya maganar international passport ban taɓa yi ba, kuma ban ma taɓa ko da attempt ko kuma in ce niyya in gwada yi nema ba, saboda a tunanina ko kuma a iya hankina sai in mutum yana da dama ko kuma ya taɓa samun wata dama na hita waje kamar wasu ƙasashe wanda ba Najeriya ba, sannan zai buƙaci international passport. To saboda ban taɓa samun wannan dama ta hita ɗin ba, ko kuma tunanin kamar zuwa nan gaba ɗin zan ji, shi yasa ban yi ba.
Sunana Najib Shehu. Gaskiya ni ina da international passport, kuma na yi shi ne ko da yaushe ina sa ran cewa zan iya zuwa wasu ƙasashe a matsayina wanda yake kasuwanci matashi, kuma wanda ko da yaushe zan iya zuwa wasu ƙasa don siyo kayayyakin da nake sayarwa. Dalilin da yasa nake rike irin wa'innan passport ɗin kenan, saboda ba na so sai irin wannan daman ta zo in fara kama kame ko wani abu. Ya kamata ma matashi wanda yake da sana'ar yi ko irin da ya shafi kasuwanci a ce yana da irin wa'innan abubuwan a hannu, saboda abu ne wanda shi lokaci yakan iya zuwa ba tare da kana nan ba, kuma abu ne wanda bin hanyoyin shi yakan da wahala.
To a irin rashin mallakar passport din ne, wani da nazanta da shi yace ya rasa damarmaki da yawa wanda kuma yake da ana sani a halin yanzu.
Sunana Yusuf Muhammad Ladan. Tabbas national passport yana da matukar amfani, saboda ni kaina zan iya cewa na yi ta rasa damarmaki ya kai wajen guda 10 a sanadiyar rashin national passport. Zan iya cewa akwai wani fellowship program da na taɓa samu wanda har ma an selecting dina. To lokacin da yazo aka turo mana link na preparation na wannan tafiyan da musa wasu bayanai game da mu, to sai akwai wani wuri da aka yi, aka ce musa passport number wanda kuma ban da shi. Baya da haka kuma aka ce mutum ya dauki hoton front page na passport din shi ya yi uploaded. To wannan lokacin ban da wannan passport din kuma na rasa wannan dama. Baya da haka kuma akwai lokacin da na taɓa samu wani dama ƙarƙashin wani shiri ne na wata ƙungiya inda za a je Ethiopia, shi ma fully funded ne, wato abinda ake kira fully funded, wato aikin da za a ɗauki nauyinku ba tare da kun biya ko sisin kwabo ba. To shi ma kan shi lokacin na samu dama domin in yi wannan tafiyar, an ka turo min link ɗin in cika. Kuma wurin cika wannan link ɗin sai na ga an sa password number, kuma shi kansa haka ina son abin nake cikawa saboda rashin wannan national passport. Baya da haka kuma zan iya ci maka sati ɗaya da suka wuce akwai wani organization da za su yi wani project, suka turo mana link, shi ma kansa har na cika komai, duk wani abu da ake bukata ina da shi. Sai da na zo wurin da zan cika national passport dina, shi ma kuma sai abu ya tsaya nan, abinda ban samu na cika ba. to wanda ya ga yasa ni ne ana wa tunani ganin cewa ina ayyuka da kungiyoyi masu zaman kansu naga cewa ya zama wajibi gare ni in je nemi wannan national passport din saboda kauce ma yin wannan hasara wato wayannan tafiyoyin da na rasa sanadiyar rashin national passport din da a ce na ina da national passport din nayi wayannan tafiyoyin da Allah kadai ya san damammaki da kuma nasarori da ci gaba da zan samu a rayuwata sannan kuma da zan samarwa al'ummar da nake tare da su so bisa ga haka na sha alwashin cewa zan yi kokari ni wannan national passport din saboda akwai damammaki da za su iya zuwa wanda kai tsaye idan kana da national passport din kai tsaye zaka samu ba tare da wani matsala ba so insha Allah zan iya na kokari domin ni ma kaina in mallake shi domin ganin cewa damammaki irin wayannan ban rasa su ba
a gefe guda kuma wannan mutumin da yace a farko yayi passport din tafiye-tafiye ne amma kuma daga bisani ya samu wasu damammaki da dalilin hakan wanda kuma da bai samu ba inda ba shi da passport din
sunana Nasir Abbas Babi daga nan jihar Sokoto to ina da international passport kuma ina cewa na fara mallakar shi a shekara ta 2011 lokacin da ina ganin zamu je umra ka san yana daga cikin shagudan da ake cikawa idan zaka bar kasa zuwa ta kasa musamman wadda ba Africa ba wadda ko Africa ma sai kana da shi wannan passport din
kamar ta bangaren ka kai kayi shi ne saboda muhimmancin tafiye-tafiye a lokacin ko kuma dai kawai kayi shi ne
Alhaji babu ma wani muhimmanci da zan ce don shi nayi shi a wancan lokacin shekara ta 2011 kamar nayi shi ne kawai saboda wannan tahiya din ta umra so amma bayan da yayi abinda wato da kace mai expire wa'adin aikin lokacin da aka biyo mai ya kare ni naje da kaina na sake biya a shekara ta 2021 kenan na saki sabunta wani sabo kamar na saki sabunta wani kafin shi bana iya tunawa amma dai wannan da nake tuna na shekara ta 2021 ne naje na sabunta shi wannan kan saboda dalilai da yawa na abubuwan da na gani na damammaki da kake iya rasawa sanadiyar shi yashin wannan national passport din da kuma abubuwa da yawa da kake iya samu sanadiyar shi din shi kuma har da irin wannan tahiya din ta umra da kan iya tasowa kwatsam a ce ina passport ɗinka babu shi kuma kafin a yi shi kuma ya zama wani dogon aiki
kamar kai ta bangaren ka baya ga damammaki na tafiye-tafiye wani irin dama ne ka taba samu da passport wanda kila kai tunanin kawai passport amfanin tafiya zai maka sai daga baya kuma kaga ya maka wasu amfani a wasu fannoni
misali akwai admission da na samu a Jami'a Indira Gandhi dake India don in karanci mass communication and journalism wanda ba don da wannan international passport din ba zan iya apply wannan scholarship din ba kuma kaga baya cikin abin da ya sa nan shi international passport din amma uzuri ya kama ana nema a yi yan Africa musamman Najeriya su apply wani ban Allah mu su yake tallata mutane amma saboda wannan rashin international passport din ba ya apply so da yake da shi ne ya apply kuma cikin ikon Allah ya sa na samu kaga abu ne wanda zaka kashe kuɗi makudai miliyoyi kafin kakan ka sama amma sanadiyar ina da international passport din na apply kuma na samu yanzu haka ina kan yin wannan karatu din so baya gare shi akwai damammaki na abubuwa da yawa da nayi apply waɗanda kawo yanzu ina jiran sakamakon su amma ba dan da wannan international passport din ba bare ma harayi naga mutane da waɗanda suka fi ni kwarewa da gogewa da dukan wani abu da ake nema na apply irin waɗannan abubuwan amma ba su su ma gode yi ba saboda ba su da wannan international passport din wanda yana cikin abin da ya samu a wurin aiki na tattauna tare da abokan aiki na sharoce su akan cewa lalle ya kamata su mallaki wannan akwai wadda take matsayin kaunata da ita na isa gare ta ni ba shawara ba na umarce ta da lalle ta je ta international passport din nan
Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Media Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na internet na aminiya.ng ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio Madalla kada ku dauka sai idan za ku ketare kasa passport yake da muhimmanci a wajen ku wani jami'in hukumar shige da fice ta Najeriya wato immigration ya muna karin haske kan muhimmancin mallakar passport ga dan kasa koda kuwa baya tunanin wata tafiyar ketare kasa nan kusa haka ma wani tasiri yake da shi wajen ajiye kundin bayanan dan kasa da samun su cikin sauki to yanzu kuma ga Jamilu Adamu tare da editan jaridar Aminiya Salihu Makira dauke da wasu muhimman labaran da jaridar Aminiya ta kunsa a yau
masu sauraron mu kamar da aka saba a kowane mako A wannan mako ma muna tare da editan jaridar Aminiya, Salihu Makira, inda yake gabatar mana da wasu daga cikin abin jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Edita, me jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako?
To babban labarin mu na wannan mako ya duba kashe-kashe da sace-sace mutane da ake yi, inda muka gano a cikin wata uku da suka gabata an kashe mutum 2,583, an sace 2,164, wato in an raba a yawan kwanaki wato kullum ana kashe mutum 28 ana sace 24. Sai dai babban mashawarcin shugaban kasa kan tsaron Malam Nuhu Rubado ya ce ana samun raguwar wannan ta'addancin. Akwai kuma labarin mai ce da iyalansa 9 da naira 900 wanda ya samu sauyin rayuwa cikin mako 2 bayan mun ba da rahotonsa. Har ma ya gaya mana cewa ya fitar da zakkar fiddakai a karan farko a rayuwarsa. Akwai kuma tattaunawa da Garba Dala, wani tsohon ɗan siyasa wanda ya taɓa ɗan jam'iyyar PRP da SDP, inda ya faɗi abin da ke lalata ƙarfin jam'iyyun siyasa a yanzu. Akwai labarin 'yan matan jigawa da ke ɗinkin hunna don dogaro da kansu. Akwai tuba hakimai 15 da gwamnatin Sokoto ta yi. Sai kuma abinda muka tattauna a taron haɗin kan musulmin duniya, an ji Sheikh Sani Haya Jingir, da tattaunawa da ɗaliban likitanci tafi ƙwazo a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi. Shirin zuwa aikin hajji da gwamnan Oshin ke yi ya tada ƙura kan addininsa, da kuma rahoton musamman kan neman dawowar hare-haren Boko Haram a Yobe.
A shafin dandalin nishaɗi, mai jaridar Aminiya ta kunsa.
A dandalin nishaɗi kuma mun tattauna ne da Fatima Muhammad Sangaya. Sai ƙasashen waje mun duba jaridun da wasu ƙasashe suka ƙiyarda da Falastinawa a matsayin ƙasa, sai matsayin yankunan Falastinawa a Majalisar Ɗinkin Duniya, da ƙasashen da suka amince da Falastinawa a matsayin ƙasa ɗin. Sannan tarayyar Turai ta kowa kan jan ƙafar da ake wajen tallafa Ukraine.
A shafin Al'ajabi, mai jaridar Aminiya ta kunsa.
Al'ajabi kuma akwai wadda ta kai gawa don ya sa mata hannu ta karɓi rance a banki, sai kuma wanda ya takara sau 238 yana shan kaya amma yana fatan samun nasara. Sai mai yawo da ɗan tsako mai rai a kanta a matsayin ɗan kwali. A wasanni kuma Zinedine Zidane ne ke shirin koma Manchester United a matsayin koci, yayin da Bayern Munich ta ke neman Rangnick. Sai kuma kotun kasar Jamus ya tsawaita kwantaraginsa, haka Imerima ya tsawaita kwantaraginsa a Aston Villa.
Salihu Makira kenan, editan jaridar Aminiya, inda ya gabatar mana da wasu kaɗan daga cikin abin jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Don haka sai a garzaya a nemi jaridar kamar yadda aka saba.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan rana. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafin mu na internet na aminiya.ng, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma tun radio. Ana kuma saurare a tashoshin FM a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya, ko kuma a trustradio.com.ng. Domin ɗaukar nauyin shirin ko talla, a tuntuɓe mu a 081-0557-375. Sunana Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Media Trust.